من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله من يوم ثلاثة عشرين غوث رمضان كاجوكو لا يسامو جماعة لا يفهم هجران ما عشرين غوث رمضان هجران ما يكين الله عليه الصلاة والسلام دقى مكة زوا مدينة شكرا دوبو تايا دتاريو هتو دا أربعين دا هتو وان دا يدي دا شاء اي غوثان هتو haihuwa annabi isa shekara 2023 mun dawo zamu ci gaba da karatun alqur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawon mu da gamawon mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akram kallahi bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na'am
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
والحمد لله أي أنزل يمنع تكين سورة غافر أي سورة فاتر إندا muka kwana a cikin aya ta 28 wanda lokaci bai ba mu dama wajen karasa bayanin ta gwargwadon iko muka ce in Allah ya kawo mu yau zamu ci gaba wanda gashi kuma aran ma ya sake maimaita wannan aya inda Allah ke faɗin ni'imomi da abubuwan mamaki yake cewa cikin abubuwan baiwa da hikima da Allah ya yi yace wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanu haka nan daga cikin mutane da dabbobi na gida da dabbobi na daji su ma abubuwan sassaɓama launonin su ne ko inne ga sunan kala kala diddai a karatun je mun yi karatu gurguje Allah ke kazalik yanda ka ji din nan haka Allah ke shirya lamuran shi yanda ya ga dama ya shirya abu ya tsara shi yayi shi kuma yanda akai abun nan babu wani wanda zai ga dama an yi gyara gu kaza a yanda yake haka yake yanda ya shirya abu ba wani wanda zai zo da an canza an kaza. Allah subhanahu wataala yana cewa farji il basar hal tara min futur dan uwa sake dubawa ko ma ka gani a cikin halitta Allah zaka ga inda ya kamata a like ko a gyara babu yanzu halittar nan ta karshe dan adam yau da Allah zai ce maka da Allah yanda ne ka mutum din nan kai sama kafa kasa ido kasan goshi hanci kasan shi ga baki ga haba ga kirji ga ciki ga yanan dai Allah ke ce da Allah ina tambayar ka ina ya kamata a canza mu position wani guri koma wani guri ina za ka ce kamar yadda na sha faɗa an kace to Allah ya idan nan guda biyu in akai mun koda daga baya sai na waiga ayi ɗaya gaba ayi ɗaya baya to idan dab ce ma oda daga gaba roka ce ma oda daga baya za ka yi duk ka gansu daga kuma duk sun maka oda in kunnuwa ne kace a canza musu guri to kazalika haka nan Allah ke shirya al'amuran shi duk abin da kaga Allah ya yi to ya yi shi ne fa tabarakallahu rabbul alamin haka Allah ya yi shi kuma ya cancanta yi shi haka yanzu kalli dabbobi da Allah na son ya bambanta su da mu sai ya masa kafahu irin namu
yayi masa hannuwa irin namu amma sai ya ce mu namu suna sama muna tafiya da kafa biyu suna su suna tafiya da kafa hudun duka tawaya ce Allah ya ce to duk wa'inna abubuwan dan adam inna ma yakhsha Allah ka sani kadai wanda ke jin tsoron Allah ya gane kudura Allah ya gane girman Allah ya gane cewa Allah ne ya cancanta abauta ma wa al-ulama su ne masanan Allah masanan Allah to su kadai ne wanda suka cancanta su gane cewa ba wanda ya kamata abauta ma sai Allah saboda sun san shi shi yasa wani hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ya ibnu adama ta'arifuni qabla an ta'buduni bayan lam ta'arifuni fa kayfa ta'buduni yace ya kai dan adam kai kokari kai ma'arifa ka sanni kafin ka bauta mu to amma in baka sanni ba baka san yanda zaka bauta mani ba dan haka malamai sune suka san Allah kuma sune suka cancanta sai bi Allah fiye da kowa shi yasa a wani dogon hadisi da wasu sahabbai suka zo gidan manzo Allah suka yi tambaya game da ibadar shi da azumin shi da tsayuwar shi da dare da kusantakar shi da mata da aka gaya musu sai suka ce wane mu da manzo Allah an gafarta mai abin da ya gabata da wanda bai gabata ba mu ko masu zunubi sai ya ce da gaba bai ƙara bacci sai ya ce bai ƙara cin abinci sai ya ce ba zai aure ba da manzo Allah ya je go masallaci sai ce me yasa mutane suke ƙetare mu iyakokina to ni ina cin abincin azumi ina kwanciya da matana ina yin sallah da daddare ina yin bacci yace kuma ku sani ana atqakum lillahi wa akhshaku lahu ni na ji ku tsoron Allah kuma na ji ku kiyaye iyakokin Allah to sai ya zama cewa su malamai su ne wanda ya cancanta ya zama sun fi kowa jin tsoron Allah su ne ya kamata ya zama sun fi kowa kiyaye iyakokin Allah dan ne shi kullun abin da ba a fahimta ba karatu daban malinta daban sai sun haɗi biyin ne suke samar da ma'arifa Abdullahi dan Abbas ya ce malami bai cika malami sai ya cika ka'idoji guda shidda yace idan ya saba ma ɗaya daga cikin shiddan nan to kawai ya zama kamar salil himar ya hamil afsar ya zama dai malami baya shirka da Allah shirka ta zahiri da ta baɗi shirka ta kusa da ta nesa ka zan ku wannan abu ne mai wahala a ce malami a zahiri bai bautar gunki a baɗi ne ko bai bautar zuciya ita ce shirka karama ya zama kawai cewa malami in abinda zuciyar shi ta yanka mai shi zai yi wannan shirka ce san zuciya shirka ne kuma ya zama malami bai riya ita ma shirka ce manzo Allah ya ce ar-riya ushrukul afkar nabiyu yace malami ya zama duk abinda Allah ya halatta to malami zai halatta shi kanka malami ya san cewa wannan abin halal ne dan wata biyan buƙatar shi ya aikata wannan abin yace to wanda ya zama sabani haka ba malami bane yace na uku ya zama cewa duk abinda Allah ya haramta malami ya haramta shi kai hatta shi wa abu mai kama da halal da haram kawai baka sani ba kana zaune cikin almajiri kuna karatu yayi wani ne ko ce ga ta malam ga sadaka farauni dan yankan kai ne dan kidnabi ne oho to in ka ji zuciyar ka bata gamsu da imanin shi ba kakka ci wannan abu ba manzo Allah ya ce bai na umma umuru mustabiat ko la ya'lamu haka sirr min an-nas ko mun taka shi ba hata fa qad istabaha al-dini wa yudhi ya zama malami hatta shi ba ba haramun bai na kiyaye ta ce kuma duk inda malami yake zama mai kiyaye wasiyin Allah shine tsoron Allah in Allah ya faɗa ba zai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wajibi ne malami ya zama yana kiyaye iyakokin Allah kuma kullum malam a zuciyar shi ya rinka jin hujjar cewa zai gamu da Allah amma me ke nuna hujjar za a gamu da Allah ya zama cewa duk abin da yace kai duk abin da yace ka bari ka bari amma yace ka bari kana aikata to akwai shakku kenan fa Allah ya faɗi sabansa a Bakara bai ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna wajibin malami ne inda ake mutum malami ne to ya zama yana da yaqini da tashin alkiyama shi ko yaqini da tashin alkiyama shine imtisalil awami wa istinabun nawai na karshe yace kuma wanda zai zama malami shine wanda zai zama ya sakankance da cewa Allah zai mai hisabi da aikin shi Allah zai mai hisabi da aikin shi kaga in yi alkhairi ya ga alkhairi in yayi shari ya ga shari Ibn Abbas yace to duk malamin da ya wuce ya saba mu wannan kaidojin guda shi da yake jaki da yake dauke da kayan littafai kawai idan ka kaga ashe malamai dan kayan karatu sai magana Ismail Sufyan al-Thawri yana cewa wai ilimi ba yawa ba ya bane ilimi ka haddace Qur'ani da an magana an ce ina al-ramma ka ce mu mun haddace Qur'ani ka haddace Buhari ka haddace Muslim to ko ma ne ka haddace idan Allah subhanahu wata'ala baka cika ba wannan sharadin guda shi ba to kai da jaki duk sai kuki shi abin da ake nema ga ilimi aiki da shi mal ilmu illa al-amal bihi ilimi ka aiki da shi a yanzu da Allah me kudin da ke da misali a ce yana da trillion dubu ai me kudi ne ko amma sai ya zama duk kudin nan an mai canjin Najeriya an mai wayo duk an aishe su an kai banki yanzu bai da kokobo sai bambanci shi da talaka ba kwanan da mu ga miliyoyi na dafe da shi ba mutum multimillionaire ne amma sai Allah wani za a samu cash nan na 2000 ne ce fani ko ba ayi ba an kwasa kudin to in malami ya zama baya aiki da wannan abubuwan guda shida to fa ya zama jaki ne ke dauke da kayan littafai ilimin shi bai da amfani kuma ranar kiyama shi za a fara kaiwa gidan wuta kafin a kai jahili Allah ya kiyaye mu dan haka magabata Allah ya kara musu yadda ba sa kuri da ilimi ba sa alfahari da ilimi abin da ke alfahari da shi aiki shi yasa kaga iyayenmu da kakanninmu sun samu wani imani mai nauyi wanda mu yanzu mun kasa samu shi dan haka mun fadin funtuwan nan zaka samu malamin da ke jagorancin ta ahlar ya haddace shi ya iya shi yake aiki da shi kuma duk mutanen wuto an sallama mashi duk abinda aka ce za a yi shi a dauko ahlari a duba wallahi hukuncin ko ba shi a ahlari wallahi sai Allah ya jawo mai haske sai ya gwamo wani hukunci sai ya fidda hukunci kuma sai ga Allah ya jida hukuncin ba nan muke hukuncin yan bani na iya sun je wani gari ba ko sun iske jama'a da malami bawan Allah ana ta hukunci amma malami ahlari ya iya sai ana son a tozartar da malamin sai kawai malami bai san ko ba shi ahlari kawai yan bani na iya aka ce aje ai muqabala da malam da aka je gun muqabala aka ce malam mu tambaya ɗaya zabi ma in ka bada ansa shikenan mun yadda kai malami ne wai malam da Allah idan aka samu jama'a da yawa suka taru suka kashe mutum ɗaya ya za a yi da su ba wannan hukuncin ahlari sai malami ya ce a kashe su duka ce to ina ka samu wannan yace mai ahlari ya fadi mu yace fasalun idza ta ayyanatun najasatu busila mahallaha fa in tabasat idan najasa ta wasu busila tsawu kullu a wanke tufafi duka ce to jinjinin su ya wasu a kashe su duka mai rasala da ake so ya kai shi ma ba aka yi fada ba to dan haka wallahi shi yasa za ga iyayenmu da kakanninmu magabata in an kasa ilimin da muka koya gun malaman mu dubu ba su da kashi daya amma sun zama waliyai sun zama mutanen Allah yanzu su muke zuwa mu ziyara mu nemi albarka yanzu wa'annan shi wannan da ake ta wani radiyallahu anhu wallahi wani ilimin shi bai wuce ilimin ɗan islamiya ba amma saboda ya bi Allah yayi aiki da abin da ya sani manzo Allah yana cewa man amila bima alima wa ghafahu Allah ma lam ya'lam mutumin da yayi aiki da abin da ya sani to Allah zai gada mai ilimin da bai sani ba dan shi ilimi haske ne kawai Allah ke jefa a cikin bukata da ka ɗan uwa ba karatu ba a yin aiki da karatu idan yazo mutun ya kiyaka yayi karatu ana ce ma ko ce ma ake allama ko ana ce ma hujjatul islam ko mai ake ce maka idan baka aiki da wannan karatu to wallahi gommaka zauna jahilin ka fitar da kai wannan karatu Allah ya kiyaye mu ya babban malamin nan Sufyanu Tsauri Allah ya kara mishi yadda yake cewa shi ilimi fa kala uku ne idan kana da ɗaya kai jahili idan kana da ɗaya kai mai neman karatu ne sai ka hada uku zaka zama malami yace na farko dai ka zama malami ne wanda ka san Allah ko malami ne wanda kake kiyaye Allah ko malami ne wanda kake amfani da umarnin Allah in baka zama malami a ukun nan ba to kawai ga kanan ne dai kawai ka zama laulo la ko ke Allah billah yace shi malami wanda ya san Allah yake kiyaye iyakokin Allah yake bin umarnin Allah to su ne wanda Allah yake cewa innama ya khashallaha min ibadihil ulama ko yau in ka samu malami na ƙarya ko yana gulma ko yana annabi manci bai cikin da manya khashallaha min ibadihil ulama bai cikin wayannan to ya kiyaye umarnin Allah Allah bai hana gulma ba yana yi yana ciki Allah bai hana annabi manci ba yana ciki dan uwaye ka duba ga suwaye ibadur rahmanin da za a ci ba tarin karatu ke sa abin mutum ba ka kawai shi da tsoron Allah shi da kiyaye iyakokin Allah shi shi yasa ake bin shi Imam Abu Hamid Al-Ghazali babban waliyi nan wata rana sun yi tafiya ina kyautar zaton shi ne ana faɗi masa wani waliyi bawan Allah mai kiyaye iyakokin Allah suna zuwa wajen shi sai suka ce malamin ya fito gidan shi na daga yamma yana kallon gabas an ce mai ana sallama yana lekowa na malamin kan yi an samu sallama he kakin majina he tofa wajen al-qibla sai Imam Al-Ghazali sai mai da takalmin shi ya nada shinkida shi ce gida zani to ga malamin ya fito shi wannan ba malami bane yace wanda bai jin kunyar ya tofa majina inda Allah subhanahu wataala ce a kalla abu sha mai za a samu wajen shi bai da tarbiyyar kakin majina da aka bi kamata a karatu gun shi ba Imam Sha'rani ya kawo cikin yana rubutun biyul muktarina ne yake cewa wani almajiri ya daura kayan shi zai je ya samu ruwaya hadisi gun wani malami yace kawai yana zuwa sai iske malamin ya dauko ta ƙwarya yana girgiza ƙwarya yana nuna ma akuyar shi ta zo ashe so yake ya kama ta akuya da ta ga ƙwarya ana girgiza ta sannan ake zuwa mata abinci yace da ta taho ta taho tana zuwa hesa ki ƙwarin he kama ta sai yace kai 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 ashe gun mai yaudari muka zo yace to wanda ke yaudara akuya me zai hana yaudara hadisan manzon Allah yanzu da Allah dan uwa za a bi suwaye malaman da za a bi amma suna nan wannan yan hayaniyan ne kun fate ta yawa fa amma zabar fa yahabu jifa'un wa amma ma yanfa'un nasa fa yanqusu fil ard suna nan koye suna nan koye cikin zaurika suna nan koye cikin lunguna suna jin Allah ba ruwan su da wannan hayaniyar ko kwanan nan cikin irin wayannan bayan Allah na ziyarci wani ba wani malami a Zaria abinda zai baka mamaki mun je mun zauna da aka ce ana sallama tuɓe ki amma kawai herin liko zanin shi na kwanciya kawai ya rato ya zo kawai aka kama hira an ce an zo ziyara shi ba ki da Allah in shi wannan zamani ne ya ba sai ya canza riga ba dan kakkure na shi wallahi gwagwan shi ya liko hoton shi da na cikin waya ta shekara da shekaru shi ko takalmi bai za inda za a gan shi hula ko irin ta yaran nan ta zanyi ita za a ga ya kwafo kawai amma yanzu ana tunanin duk zaru ya ba malami kamar shi yanzu wannan ne za ka ce ba tsoron Allah da haka ya ta lissafa mu muna tattauna shi ya ta lissafa mu ya ce malam wana sai nake cewa alam sai nace an gaba muka Allah wana ma almajirku ne ya ce a ya dai zauna nan mun taɓa karan bai yadda akwai wani malamin nawo nan garin da ya ce in gaishe shi malam ai shi ma almajirku ne ya ce a akira ce a ya dai zauna nan mun taɓa karan bai yadda a ce almajirin shi bane sun yi karatu dai idan zo na gaya ma malamin na gaishe shi ya ce wa gun malam ka ce ya ce Allah ya tara ilimi ya ce ai na yi karatu ban taɓa karatu gun malami kamar malam ba amma yanzu nan garin suna cikin manyan fitilan da muke kallo. Da ka malinta ba tarin karatu bane malinta. Karatu shine yin aiki da karatu. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da bai ji tsoron Allah da ilimin shi bai ce ba malami bane. Abinda zaka fara dubawa a wajen malami shine kaga tsoron Allah shi. Imam wannan Imam Abu Hanifa ne shine yana ji shine almajirin waki ko wanda aka kawo a cikin ta'alimi ko yake cewa menene zabti ila menene shakauti ila waki in su a hifzi fa abashe da ni ila tarkil ma'asi lianna al-ilma nuran min ilahi wa fadlullahi la yuqali asi da zai faɗa su ko yace wajadtahu shaykhan saburan wa quran taqiyan kina samu malamin nan gashi da hakuri gashi da juriya ga koran Allah ga yawan shi sau to sufofin da ake nema gun malamai kenan irin wa'annan malaman su ne masu bin Allah kaje ka samu littafin Ibn Taymiyyah da ya littafi Ibadur Rahman wa awliya'ur Rahman wa awliya'ur Shaitan kaje ka same shi ga yanda ya tantance su kaga yanda awliya Allah suke malamai na Allah kaga yanda awliya'ur Shaitan in na daman zaka bi ka bi da hujja in na gun zaka bi ka bi da hujja Allah ya kiyaye mu amma duk da haka malami yana da daraja in ka cika wa'annan darajojin da kima to ka zama fa kai magajin manzon Allah ne a bayan sa manzo Allah na ce al-ulama'u wa rasatul anbiya annabawa su ne magadan malamai yanzu in malami ya cika wa'annan sharatta yana yin umarni da alkhair yana yin hani da abin yi to idan ka saba mai manzon Allah ka saba mu idan ka bi shi manzon Allah ka bi ne adawi ba ga ya mana su ba da ya gama shi fida da wucin gaba yace allazina yadulluna ala qa'atillahi wa yahzuruna ittiba'i shaytan shine sabon malamai malamin da zai kira mutane shi abi Allah shine malami malamin da zai jawo su a saba mu Allah shaytan ne wannan kusa ga shaytanin nan kala kala muna gani Allah ya mana maganin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitikon malami akan mutumin da ke bautar Allah wanda ba malami ba manzo Allah yake kaman fitiko ne kaman fitiko na ne akan koma bayan kalli darajar manzon Allah tana kwatantuwa tana kwatantuwa amma manzo Allah yake in aka samu malami na Allah yace to in kuna son ku kwatanci darajar shi a cikin ku ku samu wani lalatacce ku kamar kace ku samu ɗan iskan ku sai ku kwatanta shi da babban malamin ayi ku kwatanta wannan ɗan iskan da darajar ma'aikin Allah yanzu misali ai ga malamai ne dauki shi wa Qahiru Sheikh Sharif Salih ko ga sunan ki to yanzu dan Allah aka ce kwatanta darajar ɗaya daga cikin su da darajar ɗan iskan musulmi dan Allah ni san bai da ni yawa to sai aka ce wannan ɗan iskan musulmi ka kwatanta darajar shi da manzon Allah da ka malami yana da daraja malami yana da kima ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana gafarta ma malami zunubi 40 kafin ya gafarta ma jahili zunubi daya zunubi 40 kan jahili ya samu guda daya a yafi mishi manzo Allah ya ce Allah da mala'ikun sama da na ƙasa da na duniya da na layara duk mala'iku da inda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hatta kifi wanda yake a cikin teku da dabbobin da ke yawo a ƙasa kullun suna ma malami addu'a suna nema mai gafara a wajen Allah idan Allah ya mu ya kamata a bi wannan falala a zauna da jahilci ya kamata a yi kokari a zafara ka zama malami manzo Allah ma ya gaya mana ka zama ɗayan abu biyar kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an wala takun khamisan fatahalik idan ka kaskai yadda ka zama malami in ta gagara ka zama mai neman karatu wanda mafi yawan duniya yanzu duk ɗaliban karatu ne an kwatanta su da malamai an tambayi ko Imam Ahmad ne Imam Ahlus-Sunna aka ce mashi akramukallahu waye malami ye jum sai wani almajiri yace akramukallahu wanda ya haddace hadisi 100 da sanadin shi malami ne sai kalle yace wannan almajiri ne yanzu ya fara neman karatu hadisi 1100 da sanadin shi an san sanadi ai go an wani an wani an wani an wani sai wannan ha wannan haddasana wani haddasana wani duk kai hadisi to irin wannan sai ka da hadisi 1100 da sunan wanda suka rauci hadisi yace wannan ai dalibi ne yanzu ya fara karatu yace to hadisi 1200 ba yace to zai iya fatawa wacce kile ya ga wani hadisi amma ilimin shi bai kai ga ya ga wani ba yace to me tari me hadisi 1300 yace eh to wannan ina kauna in ya bada fatawa zai iya dacewa kuma zai iya yin kuskure dan irin wayannan kwaya nawa ne a duniya amma da mutun ya sauka da mutun ya sauka majma'ul bahrain sai ga an fara gima da shi a masallaci an go wai shi ma an bashi lasifika yi wa'azi majma'ul bahrain to ko wanda ya haddace buhari a kaida ilimi yana da wakin bude baki ya magana Allah ya gyara mana inna ma yashallahu min ibadil ulama lalle malamai su ne masu jin tsoron ubangiji a cikin lamuran su inna allaha azizun hakika allah mabuwai ne a cikin lamuran shi gafurun kuma allah mai yawan gafara ne allah ka gafarta mana na'am
innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur
kaman allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi malamai ya san za a nemi ƙarin bayanin su wane ne malamai masu jin tsoron Allah sai Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballah hakika wa'innan wa'inda suke karanta littafin Allah shine alqur'ani alqur'anin nan dai na hannunmu masu karatun shi ana al-layl wa qawafin nahar sai ya zama mutum na san ya zama cikin mutanen Allah amma ya tattara qur'ani ya aji baka da wani abu wanda ya zama irin maganin nan komai da ruwanka kamar alqur'ani kaga manzo Allah ya ce mana idan mutum na karanta alqur'ani to yana hira da Allah ne kamar kana ce mu Allah to su kafiran ya akai na ce ma innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartum al shi Allah haka akai to su munafiqai ba sai shi wa minan nasu man yaqulu to su masu imani ba haka za ku tayi da Allah kuna tattaunawa da Allah yanzu in kai hira da shugaban kasa ko ta waya ne ba zuwa za kai ke ta fadi ba to ina ga Allah kuma ga lada in ka karanta alqur'ani harafi daya ba alwala lada goma inda alwala lada 25 in a cikin sallah ne lada 50 a wata waya lada 70 a ce to ka dauko qur'ani tun daga farko ka sauki lada trillion nawa Allah zai baka Allah yake to in ana neman masu jin tsoron shi innal ladina yatluna kitaballah wa innam wa inda suke karanta littafin Allah shi yasa maulana mushauti jani radiyallahu anhu ya tabbatar ma duk almajirin shi in dai kai almajirin shi ne ka an shi wa din dariƙa shi ya wajabta ma kullun ka karanta izu biyu na qur'ani kaga duk wata ka sauka duk shekara sauka 12 to ka shekara 60 kana dariƙa 12 ko 60 kuda ka akwai muhimmanci a daina wasa da karatu alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa misalin mu'minin da yake karanta alqur'ani kamar misalin abarbaci idan abarbata nuna tun kan ayanka me zaka ji idan ka ci me zaka ji yace to mu'minin da yake karatun qur'ani kenan yace mu'minin da bai karatun alqur'ani ko kamar da dino ne yanzu din nuna ce da dino ya zaka ji kanshi amma in ka taunawa yace misalin munafiqin da ke karanta alqur'ani kuwa wannan manzo Allah yace kaman irin wata abu da nan ana da ana shuka ta gindoriji ana ce mata daddoya da ta zo gindoran da sai ka ji kanshi amma da ka tauna fa daci ka munafiki kenan ma yake ce shi ko munafiqin da bai karatun alqur'ani kamar da sakoko ne a yanka koko a karta wannan da tana da kanshi in ka tauna ta fa
daji daci
da ka ɗan uwa a rinka kokarin karanta alqur'ani dan a samu falala Allah Allah ka ba mu falalar shi innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus sala kuma wanda suka tsaye da sallah ita tsaye da sallah ba da an ce kawai hayya alas salama ka rugo da gudu ba shi bane ya kama tsala shin ka san ma ya ake tsarki ka san ya ake alwala ka san a cikin sallolin ka san abin da suke farallai ka san abin da suke cikin sunnoni ka san abin da mustahabbai ka sani in mukamin ka ya kai kuma in ka zo ka ce Allahu Akbar wannan kalmar da ka faɗa daga sirri ko ƙarya kai ka san da yau a cikin masallaci akwai makaryata ka zo ka ce Allahu Akbar Allah ne mafi girma sai daman kana jiran ka ji wani alat a wayarka sai aka yi kililin ina hankalinka zai koma to yanzu alat ne akbaru ba Allah ba alat shi ne akbaru da yawa ina mamakin mutane sai ka ji an gama sallah mutane na faɗa wai me yasa mutane ne ba su sa wayarsu a sala ana sallah suna damun mu to kai yanzu imaninka bai kai ba har alat na hana ka motsi a cikin sallah ai da sauranka ai kamata in ka ce Allahu Akbar in aka ce assalamu alaikum a ce ake a ce ai wannan da zaman ka faduwa ya mutu ana sallah ka ce wallahi ban ji ba sai duk abin da aka yi ka ce wallahi ban ji ba sayyidina Umar ya tada sallar juma'a a Madina aka zo ƴan kasuwa sun dawo da kaɗe-kaɗen su suka wuce sai da ya sallame ya dawo ga masallaci duk kashi wajen 9-10 duk sun tai su ba su da network din Allah duk sun tai wajen ganguna ya ce ya aka yi ne aka ce yanzu Umar duk kiɗan da ake ci wallahi ban ji ba ka zo ina tsaya gaban Ubangiji to haka ake so ka zama shine wa aqamus sala na sha faɗi a wajen karatu suka yana cewa akwai wani sufi yawan ciwon nan da ake na da ana ce mai mageduwa ya kama mai ɗan yatsa shi ƙa'ida in dai ciwo ya kama ɗan yatsa kawai sai dai a yanki shikenan likitoci suka ce lallai kawai zaman lafiyar malam a yanke ɗan yatsan nan shi kuma ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yudimuni wa idza marautu inni rashin lafiya shike ban lafiya kawai wanda ya taba mun kawa shi ma mukami ne amma in baka kai ba da kaji ciwo sai asibi to shi akai wannan mukami sai mata shi take da Allah ku rabu da shi da ya kabbara sallah likita yazo ya zata sanya ba ni na gaya muku tace duk abin da nake so in yi in yana sallah wallahi bai sani aka zo yana sallah aka kama dan yatsan aka dace aka sa magani aka daure da bandeji sai da yace assalamu alaikum assalamu alaikum ya duba shi a me kawo bandeji nan kuma zuciya ta tafi gun Allah to shi ne ba a kamu salafa wata rana an zo bai tabiul muktarin ya kawo an zo wani masallaci liban bai nan ana ta rigima wa zai ke sallah sai wani yace to tunda kun kida Allah ga wani miskini sha kaga an ce miskini sufi ake nufi sunan sufa ne na farko kenan miskini fakara lana usi rufi sabilillah ce ga wani miskini ta so kai mana sallah shi a akwai hadin wannan yi mana sallah aka tura shi yana daga mai shi Allahu Akbar ko sai ka kan gabashin masallacin ta zuri ya shiga gaba da sallah aka yi jiran jiran ya sai da ya sallame aka ce agaba muka Allah ba ga abin da ya auku bane ya ce wallahi ina ce ina kallon ubangiji na ban san ta zaba ba to shi ne huwa aqamus sala ina jin wani babban malamin mu malamin Sheikh Malam Suraje ho ina cikin malaman mu abokin malam namu wai yana bada labaran wani mutum cikin irin abokan wasan su ko kanawa ne da zage zage wai wani yana ta neman wani mai kuɗi yana ta neman mai kuɗin ya buga waya ba ta shiga ba to an sa shi limanci ya da ya kabbara sallaci Allahu Akbar wai na gaban shi ya yi ruku'u kawai sai ya ga an sa dangwace ai kawai sai ya dawo ya shi gaba ma mu suke ta ruku'u ya aka yago aka ji ana yana rance da ai kaza kaza yace to ba sallah ba ce ce daga yanzu har zuwa lokaci ka za mu huta ran ta ni shi ko wannan bai da huta ran ta malamin mu na shi yana wadi Allah ya kara mashi lafiya to kun ga irin wannan iqamatu salah ni adari ya ga mana fa iza atayta ila salati fa farjik albaka min ad-dunya washtagil bi muraqabati mawlaka allazi tusalli li wajhi takati Allahu akbar ka shara komai saka gana da Allah fa qamu salata suka bayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su malamai masu jin tsoron Allah ga sallah ga infaki da kuma aikin masu imani su rinka ciyar da dukiyoyin su domin Allah kuma ciyar wannan sirran wa alaniya su rinka yi a koye kuma su rinka yi a bayyane in an zo wani ma ba sai ya ce ba kai daga ganin wanda zai dan kai azumin nan cikin damuwa zaka iya ganewa ko da kaga mutum ga yinwa wa'azin kake amma ya juya nan ka san banda yinwa akwai wani abu to da an tashi dan zunguru wani abu ka faka mai aljibi wallahi ko ne rai jira ka saka mai yanka ji zuciyar ta so kai Allah ya saka da alheri sai ka ji ka dauke wannan damuwa to da haka malamai masu tsoron Allah yana daga sifarsu ya zama cewa suna ciyar da dukiyar su sauran a koye shi koyin sadaka a koye manzo Allah yake tana da ninkin lada biyu akan bayyane yake kuma yin sadaka a koye tana janye kushin Allah in ka yi sadaka a koye to koda Allah ya gushi da kai zai ce ya janye wannan kushin sauran wa alaniyatan amma duk abin da yasa suke wannan ya rajuna tijaratan suna kaunar samun wani kasuwanci ne da Allah lan tabur wanda wannan kasuwancin bayyin tasgaro abada in dai kai kasuwa da Allah babu asara cewa yake manzon lazi ko radallahu qadana sanan bai za'ibu ka ba Allah rancen kwandala ne sai baka naira goma in ka bashi goma ya baka dari in ka bashi dari ya baka dubu in ka ci gaba da kawo ya ce to a bude mai kamfani ai ta korara mai lada ko ya kawo ko bai kawo ba da haka falala Allah take da haka ita tijaratan lan tago wani go Allah ya ce hal adlakum ala tijaratin tinjikum min azabin alim duk wa'annan abubuwan kasuwanci ne da Allah wanda kasuwancin bai lalacewa bai tasgaro baya yin hasara Allah ka ba mu ikon aikata shi to kaga nan akwai wani abu gashi cikin sharadan malamai masu jin tsoron Allah akwai infaki fi sabilillah shi yadda dukiya da ce bako addinin Allah to da yawa wani lokaci zaka ga mu almajirai ana samun matsala da mu sai dai abinda ka sani kai almajiri ko kai malami mai wa'azi sai a ce wai naku na annabi ne a baku ku saka aljihu don kun saka aljihun ku ne da shi ku cinye ku kadai malamai su ne fi cancanta a ga sun fi kowa sadaka sun fi kowa taimako don su ne fitilan mutane yanzu an zo an ce haka gun wa'azi ya kace a kawo gudunmuwa sai malami wa'azi sai ya karkace shi to ga nawa 10,000 da Allah ne ya nuna ma wani ɗan sauraron wa'azi ko ai kawo amma ya ce a kawo to a taimaka fi sabilillah a taimaka sai sun kai wai sadakan nan ko gaskiya ce da hot akwai lada da mun ga malam yayi wannan wajibi ne malamai su rinka na annabi manzo Allah in ya ce a bada shi ma bada waye dan shi manzo Allah kayan shi duka ma na mutane ne alayhi salatu wassalam ya wajuna tijaratan lan tabu na'am
li wasiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yayi wannan ne wa'annan sufofin idan an yi su li wasiyahum ujurahum dan Allah ya tuka musu ladan su a ranar tashin alkiyama wa yazidahum min fadlihi kuma Allah ya kara musu daga falalar shi man jaa bil hasanati falahu ashra amsalha shine yazidu min fadli in kun yi aikin lada daya Allah ya baku goma innahu ghafurun haqiqa Allah mai yawan gafara ne ga bayin shi idan sun bi shi rahimun kuma Allah mai tsayi shakurun kuma Allah abun godiya ne idan yayi kyauta to ya cancanta a gode mai da wannan kyautar subhanahu wa ta'ala na'am
wallazi yawhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna allahi ibadihi la qadirun basir
ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wallazi awhayna ilayka min alkitab ya rasulullah wannan abu wanda muka yi wahayin shi gare ka na daga littafi alqur'ani kenan huwa alhaqqu shine gaskiya nan Allah yana yin tahsilul hasil ne tabbatar da tabbataccen abu idan ka gare sun ce alqur'ani kariya ne alqur'ani ya ce kaza alqur'ani ya ce kaza Allah ya ce to mu dai mun tabbatar maka ya rasulullah abinda muka yi maka wahayin nan gaskiya ne musaddiqan lima bayna yadayhi kuma alqur'anin nan me gaggata littattaban da suka gabace shi alqur'ani ya gaggata at-taura ya gaggata injila ya gaggata zabura ya gaggata suhufi ibrahim wa musa komai indai Allah ya saukar da shi to alqur'ani ya gaggata shi saka shi alqur'ani baka samu wata kalma daya ta littafin da ya gabata alqur'ani ya karyata ta face sai dai yanayin lokaci da zamani wannan littafin ya zo da wasu dokoki wannan littafin shi kuma ya zo da wasu kawai dokoki na shari'a amma suna da ittifaqi gun tauhid abinda annabi adam yace abauta mu shi qur'ani yace abauta mu abinda annabi musa yace abauta mu shi qur'ani yace abauta mu haka annabi isa haka annabi ibrahim salihu dauda kowanne annabi tauhidin su guda daya ne amma a gurin shari'a saboda yanayin lokaci ana samun sabani misali dauki annabi adam annabi adam shari'ar shi a lokacin shi cewa ana yin aure Hassan da Husaina uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma ayi musu aure sai bi aya ya halatta ana nan ana sai aka ƙara canza hukunci aka ce to ana yin aure a tsakanin gwane a ɗauko Hassan ɗin wannan a ba Husaina waccan a ɗauki Husaina waccan a ba Hassan ɗin wancan ana nan ana tafiya ana tafiya sai aka ce to yanzu ya halatta idan Hassan ya haifi ƴaƴa za su iya auren ƴaƴan Husaina shi in wannan Hassan Husaina na wannan ya auri ƴaƴa wancan Hassan ɗin zai iya auren su shi yana auren ƙanwar shi kuma yana auren ƴaƴan shi lokacin annabi Adam irin shari'ar da aka yi kenan lokaci na tafiya zuwan annabi Ibrahim sai aka ce an hana auren ƴan uwa amma an halatta auren ƴan zumunta kamar ƴaƴan firasa da babana da babanki ai ba da ni da ke babanmu ɗaya amma ina kowa da tashi ya halatta aure da aka taho ana zuwa kan manzo Allah aka ce wannan ma an hana qawmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ko wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radati wa ummahatun nisa'ikum wa rabaa'ikum allati fi wujuhikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna ko fa in lam takunu dakhaltum bihinna wa halail awlaakum lillahi wa an tajma'u bayna ukhtayn illa ma qad salaf wal muhsanatu min an-nisa'i Allah ya ce wannan 10 sha uku ko sha hudu sai an haramta auren su to kaga shari'a ce ta canza amma tauhidi bai canza ba to da haka shi alqur'ani yana gaggata littattafan da suka gabace shi inna Allah ka sani ubangiji la khabirun basirun bi ibadi lalle mai cikakken sani ne ko mai cikakken gani ne bi ibadihi da bayin shi duk abin da bayi suke aikatawa Allah ya sani Allah yana da cikakken sani kuma zai masa hisabi da abin da suka aikata na'am
summa awratana alkitaba alladhina tafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah zalika huwa al fadlul karim
Allah subhanahu wa ta'ala ce summa awratana alkitaba sannan wannan littafi da muka saukan maka da shi wanda muka ce gaskiya ne daga Allah ko me gaskata littattafan da ke gabanin shi yace daga nan kuma sai muka gadar da wannan littafin alqur'ani suwa muka gadan mawa allazina safaina min ibadina wa inda mu ne muka zabe su daga cikin bayanmu muka gadan masu da wannan littafin to nan wani irin gado malamai suka tafi suka ce wanda Allah ya gada mu wannan littafin su ne malamai mahaddatan alqur'ani wasu kuma suka ce a haddace alqur'ani ba aiki ai yi ba ai ba a wanda muka zaba daga cikin bayi muka gadan musu karatun qur'ani da aiki da qur'ani wanda mafi yawan malaman tafsiri anan suka ce dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yanda mai ruhul bayan ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar tashin alkiyama Allah zai kafa wasu mimbarori adadin mahaddatan alqur'ani wanda suka yi aiki da qur'ani kuma a gindin kowane membari Allah zai ajiye wata kaguwa ta aljanna idan daman da an je filin kiyama duk alhamman da yazo ko gwani ko gangara ko mahaddashi da ya zai a ce akramuka Allah ga membaran ka canje ka hau dan Allah idan ana taro dan Allah wanda yake kan membari ana watsa mai kafa ana turewe ne ya dashi to da haka ayaran mu'min suna kan membarori kuma nan kasa ga taguwa aljanna ta duka jira take kai a ce a ce aljanna ka dira kanta akai ka aljanna sakamakon ka haddace alqur'ani kuma kai aiki da alqur'ani da haka da Allah musamman irin wannan zamanin da ake ta Allah ya hura haddace alqur'ani dan Allah mahaddatan alqur'ani su yi kokari su mutunta haddar ba abin da zai baka mamaki sai makaranta an zo an yi bikin mahaddata wallahi wani anan gun hular da ya kafa inda zai ce wai in ga kanshi zai kace wani kowan arni kuma aka bani da Allah wani yayo askin shi kawai an ce alamma ne ya kafa ya rufi da an ga bikin sauka yau Lahadi gobe litirin jibi in zaka wuce filin kwalla kawai sai ka je na bu goman nan alamma ma da tun Qur'ani ko kuma ka ga ya ture wannan kayan na girma babban rigar da yake gida wando ya sawo wandan tamfal da rigar tsumma shi biya waje sai ya ganka yana jin kunya ka san kai kai wa'azin mahaddata ya ranka kokarin jin riga dan Allah yanzu wannan bai ci mutuncin kanshi da Qur'ani ba ka je gori ka iske ana kida sai kaga wanda aka ce ta yi haddar Qur'ani a Islamiya kuma ita ake ma kidan DJ tana rawa nan ta sha lilliki ta sha dogon hijabi in ma mai karon banin niqabi ne har niqabin an kakaba mata ko to amma yanzu duk ta watsa ta ya fage ana mata kida tana rawa ko ka tsince ta gumfashi kuma wai mahaddace Qur'ani wannan ko za su hau membaran na ranar kiyama dan haka dan Allah dan Allah matasa duk wanda kaga Allah ya dauki alqur'ani ya bashi babban mutum ne wallahi fatiha fatiha in ka haddace ta wallahi kai ba karamin mutum bane to balle qur'ani tun daga bakara hannu ka zama jakadan Allah ko a ce kana wasa da baiwar da Allah ya ma kuma ita hadda alqur'ani baiwa ce fa ba kokari bane inda haddar alqur'ani kokari ne da shi dan bodi ya haddace qur'ani wani ilimi ne bai sani ba amma shi dan bodi ya koma ga Allah bai haddace qur'ani kuma yanzu a malamai a malamai a malamai duk inda ka je ka tara malami dari insha Allah sai ka samu 80 ba su haddace qur'ani amma kuma zuke wa'azi mu Allah ya girmama amma wacce falalace ba su ba sai ka kai kuma kana kici kici da kawaidi sai Allah ya dauko Qur'ani ya baka ya zabe ka kuma sai ka wulakantar da wannan darajar da ya baka in alayen mu ne na yan uwa alaran mu ne haka ake fama ka haddace Qur'ani wani ma Allah yake make shi har ya rubuta Qur'ani da ka amma sai ka samu ya wulakantar da kanshi ya kasa abinda zai ya mutunta alqur'ani nan wani ya zama yaron wasu sai dai yanzu a sallah ce na aron ma shiga kai mana sallah shi ke da mai iyaka shin an gama ya wulakantar da kanshi ya zama yaron wasu wani ko ya ma wulakantar da kanshi kawai abin da ya mai da kanshi ina mutane bala'i ya same su zo ai masa addu'a wannan ba ji ma bane abin da ya kamace ka madadin Qur'ani ya zama kuma ka tsaya da kanka ba sai wani ya kashe riga ya baka ba ai ba wanda ya cancanta ya sa riga kamar madadin Qur'ani ba wanda ya kamace hawo mota mai tsari kamar madadin Qur'ani to sai wani ya kashe ya baka ko yanzu ya ce yawon sakarci shi ya saka gaga wai ranka shi ai da alharma muka ru da kamar madadin Qur'ani masu girma ne masu daraja ne masu mukari ne a gurin Allah Allah ce sannan muka gadar da wannan littafi ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu Allah ce to amma ba a cikin su ba duka bane wa na kololuwar daraja akwai kaskantattu fa minhum zalimun li nafsi yace a cikin madadin Qur'anin wanda muka zaba muka ba su littafin mu akwai wanda yake yana zaluntar kanshi yana aikata safan Allah yana yin abubuwan da Allah yake bai so amma na ko ba zai na shi shiga aljanna ba dan manzo Allah yana cewa zalimuna ya gashi Allah lahu yace azzalimin mu Allah zai yafe mashi na farko kenan yace nabi kuma wa minhum muqtasid a cikin sa akwai mai tsakaitawa wanda Imam al-Qurtubi a tafsirin shi yake cewa azzalim din sai yace al-muqtasid fil khayrat murtakibul hati'at yace wanda ake cewa zalimun li nafsihi shine wanda yake mai yin sakaci a wajen aikin alkhair ko mai aikata ayyukan laifi yace to shi wannan Allah zai yafe mashi yace wa minhum muqtasid daga cikin su kuma akwai matsakaici wanda shi matsakaici din ne yace kuma wanda yake matsakaici yace ya hasibuhullahu hisaban yasira shi kuma Allah zai mai hisabi mai sauki ne yace shi ko muqtasid shine al-mu'addil wajibati ta'rukul muharramat shine wanda yake aikata ayyuka wajibai kuma yake barin ayyuka na haramu Allah yace kuma wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah daga cikin su kuma akwai mai tserewa as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun Allah yace shi ko wannan as-sabiqun yace shine fa'ilul wajibati wal mustahabbati tawakkal lil muharramati wal makruhati wal mubahati yace sabiqun bil khayrati shi aikin wajibi yake kuma yana aikin mustahabbai duk wani aikin mustahabbi zaka same shi yana aikata shi zaka same kuma ya ba haramun ya ban makruhi abinda ma aka ce ba lada ba zulubi bai aikata shi to nan wayannan sayyidun bil khayrat da aka rubuta wannan tafsirin Imam al-Qurtubi aka abubuwan da ake sai ana tarjima da mutane da Imam al-Qurtubi ya kawo wayannan mutanen guda uku ina so in fito da wani karatu ne yake cewa Sahal dan Abdullahi yana daga cikin magabata yake cewa as-sadiq yace wanda ake ce mu sabiqun bil khayrat din ne yace al-alim shine malami yace wal muqtasid wanda ake ce muqtasid kuma shine al-muta'allim dalibi mai neman karatu yace wal zalim wanda ake cewa zalimun li nafsihi ko al-jahil shine jahil yace sufin nan zunnun al-musawi shi kuma yace az-zalimu az-zakiru Allah bi lisanihi faqat wanda ake ce ma zalimun li nafsihi mai zikirin Allah da baki kawai yana nan yana zikiri amma zuciya na kullu lalata yace to zalimun li nafsihi kenan yace muqtasir kuwa yace shine az-zakiru Allah bi qalbihi mai ambaton Allah da zuciyar shi yace was-sabir wanda ake ce ma sabiqun bil khayrati huwa allazi la yansahu shine wanda bai manta Allah kwata kwata ko shi cikin tafakkurin Allah yake ta jina shi ko Imam al-Andaki shi kuma yace yace az-zalim yace sahibul aqwal wanda ake ce mazalimul nafsi mai yawan suhu wai ya siyasa Kano ta kwanin wai Kano ma an bada takarda kuwa wai ya akai ne Sokoto na ji jiniya jiya akai to zalimul nafsi kenan idan Imam al-Andaki yace wal muqtasid wanda ake ce muqtasid kuma yace sahibul afaal ma abocin aikata aikace ya buga can buga can yau shine wannan yau shine wannan yace was-sabir yace shi ko wanda ake ce mas-sabiqun bil hawa yace sahibul ahwali ma abocin halaye halaye kyawawa yadda zai san Allah shine sabiqun bil khayrat yace Imam Ibnu Aqilah yace shi kuma yace az-zalimu yace allazi yuhibbu Allah min ajli ad-dunya in kana neman zalimin da nafsihi mai san Allah dan ya bashi duniya ka dauce rubi a ce ma ya latifu in kai miliyan za ka yi kuɗi sai ga mutum a masallaci ya latifu amma da kuɗi sun samu wa zalimin da nafsihi kenan yace wal muqtasid wanda ake cewa muqtasid kuma allazi yuhibbu min ajli al-uquba wanda yake san Allah dan jin tsoron gidan lahira yana san Allah dan kada a je lahira Allah ya kona shi yana sai Allah dai ya sa shi aljanna yace was-sabiqu
allazi asqata muraduhu bi muradil haqqi, wanda ake ce musabiqun bil khairati, shine wanda ya sarar da dukkan muradin shi ya nufi muradin Allah. Yace a'a, az-zalimu, wanda ake ce mazalim, allazi ya'budu Allah khawfan min an-nar, az-zalimi shine wanda yake bauta ma Allah dan jin tsoron wuta, shine ma Allah shahidin da yake so in kawo. Kina ji wannan wanda malami na ta kunfan baki, wai an ce ana ba abota ma Allah dan aljanna yana ta zaki, ya tara jahilai irin shi. Dama shi yasa na aje karatun ya zo na. Ya tara jahilai ana ta mai kafara da daddare. To ga wanda ya ji ga karatu Imam al-Qurtubi a tafsirin shi ga abinda yake. Abinda yake wanda ake ce ma az-zalimi shine wanda yake bauta Allah dan jin tsoron wuta. Kaga da ba wuta zai bauta ma Allah. Yace muqtasir kuwa wanda yake bauta ma Allah da ba'an fil tama'an fil jannati dan kwadayin aljanna. Wanda ke bauta Allah dan Allah ya sa shi aljanna, wannan shine muqtasir. Kaga da ba aljanna zai bauta ma Allah. Yace was-sadiqu, wanda ake ce ma as-sadiqu bil khairati, allazi ya'budu Allah liwajhihi la li sababin.
Allahu
akbar. Sadiqu bil khairati shine wanda yake bauta ma Allah ba dan wani dalili ba. Allah ya cancanta a bauta mai, to a bauta mai kawai. Wannan shine muqabul sufai. Na ko wanda ke bauta Allah dan wuta ya canza shiru. Wanda ke bauta Allah dan aljanna ya canza shiru, ana bauta ma Allah ne dan Allah ya cancanta kawai. Ko baka iya kyauta ba? Ane baka. Yanzu wanda yake baka, yake mutum bai yi ka jaki ba, yake musulmi bai yi ka kafiri ba, yake dan Najeriya bai yi ka kasar arna ba, ko kuma yasa aka samu suna Muhammadu? Wannan kuma yake ce wallahi ai abin da yasa nake jin ka dan wutan nan taka, ka san akwai matsala. Sai Allah ka gode. Ko kuma ka ce ai Allah abin da yasa nake jin ka, ai ka ji mutum ya shiga aljannan nan ba da jirai mu shafi al-anhar, ai akwai matsala. To in ba ta ba za ka ji shi ba. Da aka jin Allah ake ya cancanta a ji shi. Akwai wani guri sai na ɗauko wani shaji. Abinda Sayyidina Ali yake cewa, yace mu muna bautar Allah ne ba dan aljanna shi ba, ba dan wutar shi ba. Yace mu muna bautar shi ne dan ya cancanta a bauta mai shi. Sai na kama hannun shahidina a kuwa. Da aka ƴan uwa a bi Allah, yanzu a bi Allah. Wani musabiqu bi khairati bi'illah, zalika huwa al-fadl al-kabir, wannan shine falala mai girma, duk wanda ya zama sabiqu bil khairati bi ismi rabbi, to wannan ya zama falala mai girma. Allah ka ba mu falala mai girma. Allah ka sanya mu cikin sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun. Allah ka yarda da mu, Allah ka yarda da ayyukan mu, Allah ka biya dukkan bukatun mu. Alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ne kamata mu kwana sai kuma Allah ya ce mu rana ta gaba. Da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan, wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah akwai nan makotan mu, akwai Alhaji Badr Tazu, Allah ya mamata shi rasuwa, kuma ƴar uwa ce yaya shiga aminin mu Malam Bishir Malamfashi, Malam Bishir Ma'aji, yaya shi ce shi kuma ko mata Alhaji kenan, kaga abun ya haɗu ta ko ina. Allah ya gafarta mata, Allah ya mata rahama, Allah ya sada ta da manzon Allah, Allah ya saka ta cikin gafarar da yake a cikin Ramadana dinnan alfarin manzon Allah. Shi kuma Alhaji Allah ya bada hakuri, shi kuma sai ji Malam Bashir Allah ya bada hakuri, Allah ya tsara taraki alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ban sani ba ko akwai tambaya, aka rubuta ta akwai ita baki. Na'am. Na'am. Na'am.
Dani dai kwana da shi.
Na'am.
Ki salama.
Na'am.
Ki tsara kwana daya.
Na'am.
Bayan ta tsira wanda tayi wanka ta a wannan. Ki kuma ya tsara da
wannan. Na'am. To wajen ummahatul mu'minin, a gurbin so take tambaya cewa mace ce ke jinin al'ada amma jinin na mata wasa. To abu na farko abinda za ta fara ganowa shin tayi family planning? Idan tayi family planning hukuncin ta daban. In ku ba family planning ce ba, to hukuncin mi'alari ne hukuncin ta. Ta ce tana kwana biyar. Da ta kwana biyar sai jinin ya dauke. Sai kuma ta ƙara ta wanka, sai ta ƙara kwana daya, sai ya dauke, bayan kwana biyu kuma ya dawo. To wannan hukuncin ta in ba family planning ce ba.
abinda mai alawi yace mata wadda za ta ma dage haddamu zadar talafata ayyamin malam tijawuz hamsata ashara yau yana take kwana biyar dinnan to idan jinin sai kwana biyar tai wanka kuma jizi ya dawo to ta kara kwana uku in dai kwana uku in ya dauke shi kenan yace wankanta idan wannan kwana uku ga kwana biyar ga kwana uku kwana na to idan bai dauke ba ta kara kwana uku kwana nawa kenan 11 in bai dauke ba ta kara kwana uku 14 kenan ko sai ta kara kwana 1 idan ya wuce kwana 15 to ya zama jinin larura idan ko yanzu a wannan zamanin mace ta yi family planning ba ta san ta haihu ta ga kullun shebanan da ake wa yake canza suna kuma ma yake kasa kasa to ga wata rage haihuwa ko ko wani dalilin da ba ta manta da yan nawa ko kuma iya ku to idan ta family planning idan yanda take jinin ta haka take za ta cigaba da yi yanda ta kwana biyar dinnan yake wanka shikenan idan gobe ta ga jini to na family planning ne jinin ciwo ne ta dawo makanta rashin lafiya ba zai hana ta sallah ba zai hana ta azumi ba wancan wankan na ne duk lokacin za ta yi sallah sai tsarki sai alwala ce sallar ta saboda ciwo ne ta jawo makanta wannan shi Allah ya mana mu haka alaikum assalam na sana sani na'am na'am eh to malamin ce cewa mutum ne yana da karar Qur'ani sai za a yi sallah ya dauka rishi ya dora akan Al-Qur'ani sai ya dora shi kenan sai iska ta tazo ya tafi shi daga dukkan Qur'ani to nan ya zai to abinda zai yi shine mai ahalari ya ce ni ma in jama'a su karatu wa man ja'ahu aqrabun aw hayyatu wa huwa fi salati faqatalha la shi'a alai illa an yakuna fi'lu amalu ya ahalari ya ce idan kana sallah sai maciji yazo ko kuna ma sai ka kashe shi yake sallar ka daren sai dai aikin ka ya tsau to kai ma abin da zan ce maka sai kai duka tsuntsunto Qur'ani kada kai duka ba alƙibla baya in da ba ka ba alƙibla baya sallah ta faci in kuma abin ya tso har wata takaddar ta yi da sallah kika yi da neman ta to sallah ta faci an fahimta amma dai ga su gaban ka kun ji wannan wannan ka tattara ka adara ka shiga da sallar ka insha Allah sallar ka ta ishtihadi da magana mai alim insha Allah Allah to yanzu muryar mace dai haramun ci to amma ko wani zamani ne yanzu Allah ya kawo mu da ka ce ba ji a ce ya shehuwa ne nayi kuma ka ce ba haka ba a ce kana hada da shehuwa ne to ka ga to ni nan bazan ce halal bane bazan ce haram bane nayi shehu da mutum Allah ya mana mu ba an hana mace ce tafsiri ba a shari'a amma a ruka dauka ana yadawa maza na ji to shine ne kaman dai ne kamata ba amma ɗan uwanta da yake tafsiri da yake a cikin abu ne shi wallahi a'lam Allah ya mana mu'afa Allah ya biya dukkan bukatu Allah ya tare mu Allah ya tare ayyuka Fatiha salatu fatiha